أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره امتدار العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتاج في بنظرة ذات لنا بالزفر. حيو ديمنا ننكا bayyana bismillah da rashin bayyana bismillah duk ba wanda yace ba karanta ta launan mazhaba shine asirta ta kamar yanda wa'ansu yan uwa suke to shine ma launan mazhaba amma a bayyana ta a sallar bayyanawa a asirta ta a sallar asirtawa shine karfan magana shine hadisai ingantattu shine kuma fadan malamai to mutum zai ce galibin kakanninmu galibin wayansu daga cikin iyaye kasashen ilimi kamar Zaria Kano Kaduna kasashen da muka Malikawa zai ga galibin in ba wayanda suka karba daga wajen Sheikh radiyallahu anhu da yazo ya tarjidin wannan ba galibi in sun tashi Allah su ma tsofaffi duk da basan harkokin zamani yanzu ba su ma da alhamdu suke farawa wannan mazhaban malikiya kenan mazhaban dan kasum mazhaban mudawwana to ko ita mazhaban malikiya din ta dan kasum zamu ji yanda mazhaba take dan kasum shi ya karbo mudawwana wajen imam malik ma'anar mudawwana duk bayanan ilimi na Imam Malik wanda yake rubutawa dan kasum tambaya kaza ga amsarsa me bayanin kaza haka dan kasum ya tare wannan nasa ya dawo da shi Misra yana fatawar malikiya shi malami ne na malikiya yana fatawar ilimi na Imam Malik amma Imam Malik yana da rai da ma baro dan kasum Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Misra sai da Imam Malik ya ƙara shekara 10 sannan ya rasu bayan dan kasu ya baro Imam Malik Imam Malik ya haɗu da Imam Nafi mai kira Imam Nafi yana karatun fiqh wajen Imam Malik Imam Malik yana karatun kira to Imam Malik ya tambaye shi shine kuka karba akan bayyana bismillah a Fatiha a karatu Imam Nafi yace wa min as-sunnati al-jahru biha mu abin da muka karba na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma waya asubta ba a bayyana ta Imam Malik kamar yanda dai kamil ga ta malam na sallallahu alaihi wasallam Imam Malik yace ya dace kowanne fanni a tambayi fannin sa to daga nan Imam Malik yana bismillah a salla a cikin Fatiha suhunun shauran almajiran sa duna amma dan kasin yana nan Misra yana fatawa saboda abin da ya karba ba jikin sa to mazhaban malikiya ta shigo mana ta Misra dillis tafammu na malikawa duk daga Misra ya shigo in ka dau mudawwana kanta daga Misra ta shigo shi muktasar al-khalil kanta askari din kanta izziya din kanta ishmawin kanta risala Abu Zaid al-Qayrawani jiddai wa'annan litafai ga baki daya din mazhaban malikiya daga Misra ta shigo mana kuma mazhaban mudawwana mazhaban dan kasu ba yaba ta kyau ba mazhaba ce mai kyau to duk da cikin da yake kan wannan mazhaban mudawwana lalle in ya tashi sallah ba zai karanta Fatiha alhamdulillah kawai zaka ji a kama ba zai karanta bismillah ba to yazo man kallada aliman laki Allah saliman duk wanda ya rafe da wani malami zai hadu da Allah lafiya amma idan kuma karatu yazo ma sosai to ka bar wannan abu karatu yazo hatta Imam Malik yana daga cikin abin da Imam Shafi'i ya mazafi yake cewa mutanen Misra sun zafi jahilci akan ilimi ma'ana malikawa na Misra yace ga karatu na gaya musu amma dai kullun suna kan abin da Imam Malik ya ce musu bai sani ba shi da kansa ya ce musu bai sani ba yana to wannan biya daga ciki suna daga cikin abin da Allah ya saka wa Sheikh radiyallahu anhu ya taka malikawa dole sai sun koma haka zamu zo gancan kabari duk malikanci ne na dan kasum malikancin mu dawwana shine bai rawaito wannan ba amma uwan mazhaba gabaki daya hatta imam mali ya rawaito a cikin muwaddasa duk gabaki daya to wannan shi ya zawo dan mutun ya ga da shi dai na da duk gabaki daya ba sa yin bismillah cikin fatiha ba wai karatu kuma imam mali wannan ruwaya da aka yi zai zo imam mali ga ce ina da hadisi da manzo Allah ce haka naga mutan madina suna yi imam shafi ya ce masa imam yanzu idan mutan iraki suka rike hadisin manzo Allah mutan madina ba su rike ba yanzu wanne za ka rike ka ga ni dai ban ga a ce mutan madina sun yi nisa da annabi da hadda to ba ita ani dai ba kamar an saba duk da malamin sa ne imam mali malamin imam shafi ne radiyallahu ta'ala kuma mutum ba zai ce akwai wayansu malaman suna cewa to ai yanzu idan suka tashi daga wannan suka koma bismillah a fatiha sun koma mazhaba shafi'iyya kenan ai ba a hana ba ka fita daga mazhabobi ne duka laifi ka zama khariji amma in ka ga gaskiya a wannan mazhaba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu ba laifi ka dauka abin nan annabi ne ba na mazhaba bana kamar yanda yau jahilci ya faru wani karatu a ce ko na yan kungiya kaza ne ko na kaza ba wani kungiya ne karatu in dai na shari'an nan ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in gaskiya ce ko kowa da kowa ce to yake cewa qala shaykhul imam magana mu ta mazhaban malikiya kenan shehi imami shehi limami al-alim malami al-allamatu mai yawan sani Abdul Bari bawon ubangiji Bari al-Ashmawi mutumin Ashmawa ar-Rifa'i barfa'in dariqa rahimahullah Allah ya ji kanshe ya fada fi babu fara'idus salati a babun farillan sallah wa sunaniha da sunnonin sallah wa fada'iluha da mustahaban sallah wa makruhatiha da abinda aka ki ayi a cikin sallah mai ishimawi yake cewa wal mashhuru fil basmalati abinda ya shuhura a cikin bismillah ma'ana a mazhaban malikiya mazhaban malikiya ma mazhaban mudawwana mazhaban tangasu wa ta'awuzi da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallah da bismillah al karahatu anki fil faridati anki mutum ya yi bismillah a cikin farilla wanda mazhaban mudawwana kenan filfa bi dace dunan nafila ce amma ana fada yayi ta in bismillah wa amma likin amma an karba daga imamu malik qaulun bil ibahati imamu malik kuma ya dawo ya halata inji mai ishmawi qaulun bil ibahati intaha magana mai ishmawi ta kare mai mafsul yake sharhin wannan magana qauluhu al karahatu fadin shi wannan malami cewa an ki ayi bismillah fil faridati a cikin farilla dunan nafilati banda nafila huwa mazhabul mudawwanati wannan mazhabul mudawwanati ba mazhabar imam mali ya dawo daga wannan magana amma dan kasim Allah ya kare yadda a gare shi yana misra yana fatawa da mudawwana akan wannan safiha ya zo a cikin mudawwana qala malik imam malik ya ce la yubasmidu kan mutum ya bismillah fil faridati a farilla la sirran kai yayi ta aboye wala jaharan kai yayi ta asarari ya zo sallah da ya kama alhamdulillahi rabbil alamin imam al-limani ne au gairahu ko ba limani bane wa amma nafilatu amma nafila fawasi'un wannan yana da yalwa insha in ya ga dama qara'a yayi bismillah wa insha in ya ga dama taraka ya bari wa hujjatuhu hujja imam malik fi zalika a cewa ka ayi bismillah a cikin sallah amalu ahlil madinati haka yaga mutan madina suna yi ba hadisi ne ya rike ko ya fada ba radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kare shi a gare shi wa bihi qala malik da wannan aikin mutan madina imam mali ya fada fi ba'd riwayati a cikin riwaya ta kama fil mafsud kamar yanda yazo a cikin littafi al mafsud wa rawa anhu ibn nafi amma ibn nafi yayi riwaya a gare shi radiyallahu anhu in jahara fil maktubati duk da haka ma in yi bismillah a cikin sallar farilla ya bayyana ta fala haraja ba laifi ko ya bayyana ta a cikin farillan ma ba laifi ala abul qasim al-jazuli baban al-qasim imam al-jazuli yake cewa sa'ala maliku nafi'a to wannan intaha maganar maqsud ta kai to jazuli yake cewa sa'ala maliku nafi'a imam malik ya tambayi imam nafi'a anil basmalati akan bismillah fa qala sai imam nafi'a yace da imam malik afsunnatu abinda muka karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aljaharu biha ayi bismillah a cikin sallah kuma a bayyana ta ba wai ma asirta ta ba kamar yanda masu asirtawa suke asirta wannan mazhabin mutamalikiya kenan ma ko mutum zai ce zai dogara da malikiya ba zai yi ba ba haka ba dama wancan mazhabin ko duk mun yi maganganun shi kamar yanda zai zo kuma aljaharu biha a bayyana ta fa sallama ilai imam malik sai ya mika wa wannan malami wuya yace shikenan wa qala imam malik yace kullu ilmin dukkan ilimi sal an fa ahlahu tambayi masu ilimi kaka je ka tambayi jahilin wannan ilimi ni da ma mai hada da magana kira hoyi ko abu radiyallahu anhu kaza adalci irin na malam wa qad alimta jazuli yake cewa ka ku sani anna asalat sabiyatu wanda ya riga a haihuwa ya riga a karatu ya riga a karban ilimi al awwaliyatu bi malik maliku ya riga nafi ya riga komai amma da gaskiya take hannun imam nafi'u imam malik ya nika wa imam nafi'u wuya ya bar fa tawassata da akan aikin madina duk da imam shafi'i yayi imam malik ya tashi daga haka ikon Allah bai tashi haka amma sai gashi ya karba wajen imam nafi'u saboda shi kuma imam nafi'u yayi shuhura da karatun qur'ani warshu annafi'i warshu annabi yayi shuhura radiyallahu ta'ala fayajibu to ya wajaba ala tabi'i abu sama su bin mazhaba imam malik ittiba'uhu su bi imam malik har a cikin bismillah din nan kan mutun ya ce shi malikanci ne ko dan mu da wana bata zo da bismillah ba ko askari da zo da bismillah ba ko muktasar da zo da bismillah ba ko iziya bata zo da bismillah ba ko dukkan mu littafan mu na malikiya dan ba su zo da bismillah ba ya ce shi ma ba zai yi ba a'a sai ya jibu ala ala tabi'i ya wajaba a masu bin imam malik ittiba'u su bi imam malik wa taslimu bun simika wiya al'amra ga lamari lima sallama ilaiha amra ga abin da shi ma imam malik ne mai kauya wa ruju'uhum malikawa su komo lima raja ilaihi zuwa abin da imam malik ya koma min annaha cewa bismillah min al-fatihati kana daga cikin fatiha wa annaha ihda ayatiha tsaye daga cikin ayoyin fatiha wa annaha min sab'il masani kana daga cikin sab'il masani ma'ana fatiha intaha maganar jazuli ta kare wa an ibn nafi an karbo daga dan nafi wujubuha shi ya rawaita daga imam malik bayan haka shikenan imam malik yake fatawa cewa yin bismillah a cikin fatiha a cikin sallah wajibi wa huwa ijdar riwayatayn shine ɗayan ruwayoyi guda biyu kuma shine ruwayar karshe ta imam malik wannan shine yake an malikin ga imam malik fi ma naqalahu abul walid cikin abin da abul walid ya ciro muhammad bin ahmad bin rushd dan rushd wannan suna daga cikin gaggarar mazhaba imam malik ibn rushd ana ibn rushd da fada to haka ya ciro wannan magana daga ibn nafi cewa yin bismillah wajibi ne daga imam malik abinda imam malik ya koma fatawa da shi wannan qalahul maghari malam maghari ma haka ya cira ani bin nafi daga dan nafi wa iyabu alqali iyabu ne a shafa ma haka ya cira ani bin maslamata daga dan maslamata wa innan gaggagan maliki ya sunne malamai duk sun ciro yin bismillah a cikin na farilla daga imam malik sai dai malikawan dan qasim malikawan mudawwana tun daga misra abin da ya gangaro mana nan da ilmi da suka zo qala ba'd al-fudala'i al-malikiyyah ba'd manyan malamai na malikiya suka ce wal wara'u ta ka tsantsan qira'atul basmala mutum ya karanta ta shine yayi ta ka tsantsan lil khuruj dan mutum ya fita min al-khilaf daga sabani wanda suka ce asr ta ko bayyana saboda magana bayyana wanda ta fi girma kala kul qarafi malan qarafi ya fadi wannan wa ghayruhu da wani sa kaza fi aqrabul masalik haka in ka duba littafin aqrabul masalik za ka gani fa'idatu fa'ida Allah ya fa'idantar da mu kala malik imam malik yace radiyallahu ta'ala an Allah ya kare ya ga gare shi hasba ma haddasa ma anibin isa haka ma'anu dan isa ya zantar da mu qa'ilan ma'anu dan isa yace sami'tu malikan naji imam malik ya kula yana cewa inna ma ana basharu ni fa dan adam ne ukudiyo ina yin kure wa usibu kuma ina dacewa fanzuru fi ra'ayi ku dinga duba ra'ayina amma wa faqal kitabu was sunnati abin da ya dace da littafin Allah ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ku zuhu ku karbe shi wa ma lan yuwafiquhuma abin da bai dace da su ba fatruku ku bashi kar ku ce mazhaban malikiya da kaza ku bashi kamar yanzu da shi yin bismillah a fatiha ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kaina na karba daga nafi'u da kaza amma fa ku ce duk da wannan ruwaya ta zo muku daga ingantacciya ku ce ba ku karɓa da kuma duk gaba ɗayan abin da zai zo daga malikiya ma duk gaba ki da Allah ya yarda da shi fatru ku bashi wa qala aiba imam mali yace kullul kalami dukkan magana fihi maqbulun akwai wacce za a karba wa mardudun akwai wacce za a mayar da ita illa kalama sahibi hadal kabari sai maganar me wannan kabari saboda imam mali yana kusa da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake bada ilimi yani imam mali yana nufin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala abu hanifa yace radiyallahu anhu ma jaa ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yazo daga manzon Allah inda aka goma na ingataccen abu daga manzon Allah fa'ala ar-ra's wal ayn mun dauka akan mu kuma mun karba a idan mu ma'ana mun karba ba wata magana وما جاء عن الصحابه ابن da yazo mana daga sahabbai iktarna sai muzadin sahabin da yace manzon Allah yayi akan na sahabin da yayi ijtihadin kansa kamar yanzu dukkan hadisan Anas bin Can da muka karanta duka ra'ayin kansa amma ga Abdullah bin Abbas da dukkan su Abu Hurairah wanda su kuma suka ce daga manzo Allah sai karbi bismillah din nan to washe za ka tsaya cewa ga wanda suka dangana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafaya wanda ya tsaya ijtihadin kansa gaban nasu wa ma jaa an sahabati iktarna sai mu zaba wanda ya ku dangana da manzon Allah to shi zamu dauka wa ma kana gaira zalika in ku ba haka ba mazaje ne suka fada fa gumurjalun to su ma mazaje ne wani hanu rijalun ma mazaje ne wane mutum in ba Abu Hanifa wa ishe fada su mazaje ne mu mazaje ne da kakkaratu suka yi mun ma da karatu muka yi to wannan shine magana mutum yayi kokari cikin karatu yaje ba zancan ra'ayi kawo karatu sai karatu ya kare sannan za a koma rikici ko kaza dan kama ma yana an kaji malami na fada karatun ne ba yawa hawa sai karatu ya kare bari a shiga cikin hauma to wa qala shafi'i imam shafi'i yace radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi ma ra'aytuka ahli misra ban taba ganin mutane irin mutanen misra ba ittaka zul jahala ilma sai riki jahilci ilmi yana nufin malikawan ciki li'annahum da mutanen misra sa'alu malikan sun tambayi imam malik amma sa'ila ga wayansu karatutuka a cikin addinin nan amma sa'ila wa qala la alama imam malik yace ban sani ba duk da haka fahim la ya kabaluna ha min man ya'lamu ha ga wa'anda suka sani kuma sun ji karba wajen su imam mali ya ce musu bai sani ba ga wa'anda suka sani kaman shi din radiyallahu ta'ala anhu shafi'i shi ya karbi bismillah karatun bismillah gangariya hadisi gangariya amma misra sun ji karba a wajen sa gabaki daya sai dai su tsaya a cewa babu ita a cikin sallah saboda hakan mudawwana ta zo musu da shi to abin da yake fada kenan imam mali ya ce musu bai sani ba ko la ya kabaluna sun fi karban karatu min manya alama ga abin da ga wanda ya sani li anna malika to yanzu da shafi'i zai zo wannan zamani ya haka ake ci ga karatu garba kana sani amma mutun ya tsaya a'a mu haka lamarin mu yake mu haka zamu to wannan shine rikici a cikin addini li anna malika in ji shafi'i domin imam malik radiyallahu anhu qala ya ce la ya alama ya ce bai san wannan abu da suka tantambaya ba amma su kuma sun ki karba. Imam Shafi'i da ya faɗi wannan ba wai yana so kan Imam Malik bane, yana so kan muqalladai masu marun baya wanda za su ga hujja, mu dai muna ɗan wane ne, in ya bata muna tare da shi, in ya gyara muna tare da shi, wannan shi ake cewa bakin bi, mu muna ɗan wane, in ya gyara muna tare da shi, in ya bata mu haza. Wannan magana Shafi'i kenan, ma a qaulihi fi, tare da abin da Imam Shafi'i yake faɗa cikin Imam Malik. Imam Shafi'i yana cewa malikun ustazi, Imam Malik shi ne malami na, Imam Shafi'i ya yi karatu hannun Imam Malik. Malikun ustazi, Imam Malik shi ne malami na, an bu a kastu da ilima ga Imam Malik na karbi ilimi. Wa malikun alhujjatu bayni wa bainallahi, Imam Malik shi ne hujja tsakanina da Allah tabaraka wa ta'ala. Inda tabaraka wa ta'ala zai tambaye ni me yasa ne ka rance saboda maliku ya kawo. Wa ma ahadu, ba wani mutum daya amanna da zai mun gori alayya a gare ni, ni Shafi'i min Malik, sai Imam Malik. Imam Malik ne zai iya mun gori ya ce ba dan shi ba, da na mutu jahili ko da na zama jahili. Amma duk da haka in karatu ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Shafi'i ya ce sai in can in yabi wannan malamin na, ba zagi ake ba, haka ake. In ka karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai an ce doki in garma yana sassarfa. Wa idza zikira al-ulama, Imam Shafi'i yace inda aka faɗi malamai, fa malikun najm as-saqib, to Imam Malik shine tauraro ne haske. Wa qad sahha an, ya inganta daga Imam Shafi'i aidan komowa, idza sahha al-hadith, Imam Shafi'i yace idan hadisin manzo Allah ya inganta, ba wani hadisin da ya kade shi ko ba wata magana da ta tauye shi, ingatacce ne bikilafi mazhabi, ya saba wa magana ta, ya saba wa mazhaba ta. Fadribu bi mazhabi, ku daki mazhaba ta waje alha'id, ku daki bango da mazhaba ta, inji Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu. To wannan shine magana bayin Allah, Allah ya kare da a gare su, akan bismillah ko mazhaba ta mu ta malikiya, Allah ya ji kan iyaye da kakanni da suke kan su dai su fara karatu da bismillah. Mazhabar mudawwana ce, ba a ce tsalla ta ɓaci ba, saboda hadisin man kallada aliman, wanda ya rataye da wani malami na kiyallaha saliman zai haɗu da Allah lami lafiya. Amma ka kuma kai mu kuma yanzu duk mun gane karatu, mun gane abu, mu ce kuma za mu tsaya wa irin wannan abu irin na da, ta kuma ce ga abu ya yi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. To kuma za mu zo maganar masu kira'a da masu abubuwa. Ala ayyi hal, wanne muke so mu nuna, abinda muke so mu nuna, mutum yana so ya fita kamar yadda muka ji da karatu, mutum yana so ya fita daga wannan saɓani ya dinga karanta bismillah a sallah, kuma ya dinga karanta bismillah a fatiha. In sallah bayyanawa ce, ya bayyana bismillah din, bismillah ar-rahman ar-rahim, ya karanta ta a fatiha, ya karanta ta a sura, shine gangariyan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba an ce wanda suka asirta din ba su da sallah ba, amma kuma dai akwai haɗari. To babban haɗari masu koyi na ƙasar mu, su ba san asirtawa ake ba, ma kwata kwata ma ba sa yi. To wannan shine babban haɗari, ba sallah ga baki ɗaya. Ko yanzu wa'annan jin duk da suka rawaito ɗin, ko makan da ake ji su fara da alhamdu kawai, amma suna yin bismillah a asirce mazhabar su kenan, amma ba wai ba sa yin bismillah ne. To mu ƴan koyi ko shi kenan, mu zo mu ta karatu, mu ta karatun sallah ba bismillah, wannan shine haɗari. Allahumma salli ala muhammad. Kila wani limamin yana da saurin baki, an ce akwai wani abin da ya da ake, an ce shi ya taɓa kuma wanda da suna yanka ko ga shirin sallah, ce ya rabo shi ma kafin sai ya gama tarbiyi shi wannan sai da aka inda sallah ce kai wata irin sallah ce ban gama tarbiyi na ita ai ni tarbiyi bakwai bakwai ma na ce tarbiyi bakwai bakwai ma na ce yo ya da sauri sai ya amma dai lalle ne mai jiya kina da amma in dai mun yayi shi ke na'am.